Gwamnan jihar Niger a Nigeria Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce wulakancin da wasu matasan bidda suka yi mashi a lokacin da ya ji jajan gobarar da ta kona kasuwar garin a cikin makon jiya wasu ne suka shirya shi saboda dalilai na siyasa. A cikin makon jiya ne dai gungun matasan na bidda suka yi ma tawagar gwamnan Ature da ƙasa da majifa da duwatsu tare ma da wasu kalamai na ɓatanci bayan da ya mika gudunmuwar naira miliyan 20 a matsayin tallafin farko ga waɗanda gobarar ta shafa. Ga dai abin da gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan wannan al'amari.
What happened at the market was planned, and I know that is not the position of the people of Bida. I am very lucky with the people of Bida because I remember even Engineer Kuri, by this time he had it tough in Bida. Even the last administration, by this time, towards second term, he couldn't even go to Bida.
Yace haka zalika abin da ya faru a kasuwa shirya shi ne aka yi, amma ba matsayin mutanen Bida bane. Yace ni nayi babbar sa'a akan mutanen Biddan saboda idan za a iya tunawa tsohon gwamna Abdulkadir Kure a ƙarshen lokacinsa na mulki bai sha da dadi ba a Biddan. Haka ita ma gwamnatin da ta gabata a wa'adinta na farko jami'anta ba su ma iya zuwa Biddan. Gwamnan dai yana magana ne a lokacin da tawagar matasan jam'iyyar APC daga garin Biddan suka kai masa ziyarar bada hakuri akan abin da ya faru. Ga abin da shugaban APC na garin Biddan Alhaji Saidu Indagi ke cewa.
So mun zo mun shaida masa ne ture a shawayin kada ya samu wani matsala da zancen commitment a Bida. We are only supporters. Wayannan da suka abin da ya faru last Thursday is just a minute fraction daga cikin yaran Bida, kuma yan most of these hooligans ne, political hooligans.
Baba Alhaji Usman na daya daga cikin shugabannin matasan Nufawan da suka zo baiwa gwamnan hakuri.
Bida birni ne, headquarters ne na Nufawa gaba daya, kuma ka san wanga abin siyasa ake yi. Wanda ke da wanga manufan zai iya kwaso matasa daga wani gari da mama Bida ba, ko ma daga wani zone, ya kawo su Bida su biya mai wannan bukatun ya wuce.
Ba mun san wanda suka shirya ba.
Ba mun sani ba. Inda mun sani Allah bai faru ba.
Shi ma dai sanatan Niger ta Kudu Al-Mustafa Sani ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wasu matasan suka aukawa tawagarsa a garin Agaye a ƙarshen mako. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.